Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 31.49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyar kuma Dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Laraba 31 ga watan Oktoba shekarar 2018. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Yakubu makiyar da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun kai ziyara a wurin wani bautan Yahudawa a Petersburg inda wani dan bindiga ya kashe ƴan Yahudawa 11. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka yana shirin dakatar ko kuma soke dokar nan da ke baiwa yaran da aka haife su a nan Amurka ƴancin zama ƴan ƙasa da ma bakin haure da ba su da izinin zama. An kashe kuma akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara a cewar wata kungiyar Humanitarian Outcomes.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce ta kama wani ɗan Shi'a ya shigar da makamai cikin Abuja. Sai dai ƴan Shi'ar na cewa
tunda jagoran mu Sheikh Ibrahim Al-Muzik ya fara wannan gwagwarmaya sama da shekaru 40 ba mu taɓa kashe wani ba, mun taɓa fara wani da wani makami ba. Ka wannan sharri ne na jami'an tsaro da suka fara.
Kungiyar kasashe biyar mambobin Sahel da haɗin gwiwar kungiyoyin Alliance Sahel sun samar da wata sabuwar hanyar yaƙi da ta'addanci.
Cikin waganiya taku sabuwa da kun kace za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan, muna so talakawan mu su gani a ƙasa kuma nan da nan, waɗanda suka bar gidajensu ko mu gidajensu.
Haka kuma za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aza tubalin gina wata jami'ar soja a jihar Borno. Sai kuma shirin demokaradiyya a yau wanda Madina Dauda za ta kawo mana. Amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun kai ziyara a wurin bautar Yahudawa a Petersburg inda wani dan bindiga ya kashe mutane 11 a ranar Asabar da ta shige yayin da suke ibada. Trump da ya gaisa da babban limamin wurin bautar Jeffrey Myers da kuma jakadan Isra'ila a Amurka Rom Dema. Donald Trump da Melania sun aza dutse akan kowane kusurwowi na tambarin Isra'ila na taurarin Annabi Dawuda ko kuma Stars of David a turance a wajen wurin bautar. Aza dutse dai akan kabari ko kuma wani wurin tarihi tsohuwar al'ada ce ta Yahudawa. Tarin jama'a masu kalubalantar Trump da ko kuma ziyarar da Trump ya kai sun yi maci a kusa da wurin bautar. Galibin su dai suna ihu cewa ku juya bayan ku kada ku ga wato ayarin babura na shugaban kasa suna shigewa. Shugaban ko yana kan hanyar sa ne zuwa asibiti domin ya kai ziyara ga ƴan sanda wanda suka ji rauni a lokacin harbin. Sai dai masu zanga-zangan da wasu ƴan siyasa da ma shugabannin Yahudawa sun so a ce shugaban ya yi Allah wadai da masu fifita farar fata akan kowane jinsi a maimakon ziyarar da ya kai a Pittsburgh. A hali da ake ciki kuma shugaban na Amurka Donald Trump yana so ya soke dokan nan da ke ba yaran da aka haife su a nan Amurka ƴancin zama ƴan ƙasa da ma bakin haure da suka shigo ta barauniyar hanya su zama ƴan ƙasa. Trump ya mayar da hankali akan batun bakin haure a matsayin babban sakonsa na yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen 6 ga watan Nuwamba. Yayin wata hira da ya yi da wani mai gabatar da shirye-shirye a kan talbijin na satellite da ake kira Axios wanda za a watsa ranar 4 ga watan Nuwamba, Trump ya ce masu bashi shawara akan dokokin ƙasa sun faɗa masa cewa zai iya canza dokan zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa a cikin ƙasar.
Now they're saying I can do it just with an executive order. Now how ridiculous, we're the only country in the world where a person comes in, has a baby, and the baby is essentially a citizen.
Ya ce yanzu dai sun ga sun fada min cewa zan iya sauya wannan dokar da umurjin shugaban kasa. Wannan shirme ne, mu kadai ne kasa da a duniya mutum ke iya shigowa ya haifi yaro kuma ya samu cikakken yancin zama dan kasa da duk wani amfani har tsawon shekaru 85 aka kafa wannan dokar. Wannan bai dace ba kuma ya kamata ya zo karshe. Sama da kasashe 30 ciki har da Canada da Mexico suna amfani da irin wannan tsarin. Amma a cikin wannan lokaci wasu kasashe kamar Australia, Britania da Faransa da India da kuma Ireland sun sauya wannan dokan. An kashe akalla ma'aikatan ceto 83 a cikin wannan shekara. An fitar da wannan alƙaluma ne a cikin wani rahoto da wata kungiya mai lura da ayyukan ma'aikatan agajin mai suna Humanitarian Outcomes, kungiyar da take tattara bayanan tsaro na ma'aikatan agaji. Kungiyar ta ce yin garkuwa da ma'aikatan agaji da kungiyoyin 'yan ta'adda ke yi yana ƙara ta'azzara a cikin wannan lokacin. A Najeriya a cikin wannan lokaci kungiyar Boko Haram ta kashe wasu ma'aikatan agaji guda biyu da suka sace. A Demokradiyyar Jamhuriyar Congo kuma fararen hula sun yi ta jifar ma'aikatan kiwon lafiya na Ebola da duwatsu wani guda bayan da 'yan tawaye suka harbe suka kashe ma'aikatan lafiya a wani da wani sojin Congo. Kungiyar ta ce an kashe ma'aikatan bada agaji 139 a shekarar 2017, wasu 102 suka jikata, kana aka yi garkuwa da wasu 72. Ta ƙara da cewa galibin hare-hare da aka kaiwa ma'aikatan bada taimakon sun faru ne a ƙasashen Sudan ta Kudu da Syria da Afghanistan da kuma jamhuriyar wato tsakiyar Afirka. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An harbe wani mai yada addini dan kasar Amurka har lahira a cikin motarsa a Kamaru yayin wani rikici tsakanin 'yan aware da sojojin kasar a jiya Talata. Charles Wesco dan asalin jihar Indiana a nan Amurka ya mutu da rauni da ya samu aka a asibitin birnin Bamenda dake kudu maso yammacin kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da mutuwar Wesco amma ta ki ba da ƙarin bayani don nuna girmamawa ga iyalan marigayin a daidai wannan lokacin jimami. Albarusai sun kama motar Wesco amma dai ba a gano wanda ya yi wannan harbin ba ko ya auna shi ne ko kuma dai Wesco ya fada a cikin wannan musayar albarusan ne ba da saninsa ba. Rahotanni sun ce Wesco ya je Kamaru ne a cikin 'yan makonnin nan. Jami'ar Harvard ta nan Amurka za ta karrama Malala Yousafzai wacce ta samu lambar yabo ta Nobel Prize saboda rawan gani da take takawa wurin karfafa karatun 'ya'ya mata. Makarantar Kennedy ta Jami'ar Harvard ta ce Yousafzai za ta karbi kyautar na shekarar 2018 ta Glassman a wurin wani bukin da aka shirya yi ranar 6 ga watan Disamba. Yousafzai ita ce matashiyar da ta fara samun lambar yabo ta Nobel Prize a shekarar 2014.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da 'yan sanda Abuja suka ce sun cafke kimanin 'yan shi'a 400 biyo bayan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro, Rundina ta umarci jami'an ta su zauna cikin tsamara kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Mai na kaina.
Akin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Mashir Jimo ke jawabi yayin taron manema labarai jin kaɗan bayan rikicin 'yan shi'a da jami'an tsaro a nan birnin Abuja. Ya ce an umarci baki ɗayan kwamishinan rundunonin 'yan sanda a jihohin da ake ganin kai koman 'yan kungiyar arzikzaki da su ƙara zama cikin shirin kota kwana don sa kafar wando ɗaya da duk masu son gwada ƙarfin 'yan sandan. Muna son amfani da wannan dama wajen aikewa 'yan shi'a gargaɗin cewar Najeriya ƙasa ce mai zaman lafiya sosai, babu wani ko wata kungiya da za ta yi abin da ta ga dama kuma a ƙyale ta. Kuma muna tunkarar wannan matsalar gadan-gadan. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce zuwa yanzu ta kama kimanin 'yan shi'a guda 400 bisa zargin tada hankalin jama'a da kuma yi wa dokar ƙasa karan tsaye. Jim kaɗan bayan taron kakakin 'yan sandan Najeriya, shima kwamishinan yan sandan birnin Abuja Balachi Roma ya kira taron manema labarai inda yace sun kama wani dan shi ya dauke da bama mai na kwalba yayin da ke kokarin shiga cikin birnin Abujan. Wannan yana son kawo hatsaniya ta hanyar afkawa jama'a da ma mu kanmu jami'an tsaro. Yan sandanmu ne suka tsare motar da yake ciki bayan bincike kuma aka samu makaman a cikin jakarsa kuma za a gabatar da shi a gaban kotu da zarar an kammala bincike. Amma a cewar mataimakin kakakin yan shiyar a Najeriya wanda kuma yana ɗaya daga cikin jagororin zanga-zangar yan shiyar a Abuja Abdullahi Usman ya ce wannan wanda aka kama din ba dan kungiyar su bane
tunda jagoran mu Sheikh Ibrahim Al-Wazir ke fara wannan gogormaya kamar shekaru 40 ba mu taba kashe wani ba ne da tsare wani da wani makami ba ka wannan sharri ne na jami'an tsaro da suka saba
amma shi wannan mutumin da aka kama din an same shi da misali irin tutocin kun da aka rubuta ya Hussein a jiki da su danko da duwatsu da abin din bom da sauransu kuma ya ce ya zo wannan tattakin
malam Maina Kaina ne jami'an tsaro ba sai
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda shugabannin kungiyar kasashen Sahel biyar da haɗin gwiwar kungiyoyin Alliance Sahel suka gudanar da taro a jamhuriyar Niger din a ci gaba da neman hanyoyin inganta rayuwar jama'an yankunan da matsalar tsaro ta jefa cikin halin zaman ɗarɗar sabanin yadda a can baya kasashen suka fi mayar da hankali wajen amfani da ƙarfin sojan a yakin da suke na kaddamar da kungiyoyin tayar da ƙayar baya akan iyakokin Malin Niger da Burkina Faso. Wakilin mu Amai Sulaiman Barma ya da ƙarin bayani.
Sake maido da kyakkyawar rayuwa wa jama'ar yankunan da matsalar tsaro ta afkawa a kasashe biyar mambobin kungiyar Sahel Sahel shine abin da gwamnatocin waɗannan kasashe ke hange ta hanyar haɗakar kungiyoyin Alliance Sahel mai hulɗar aiki da manyan kungiyoyin duniya. Dalili kenan da waɗannan bangarori suka haɗu a Yamai da nufin duba yiwuwar gaggauta kaddamar da ayyukan da talakawa za su gani a ƙas. Ministar fasalin jamhuriyar Niger Madam Kane Hajiya Aisha Tugulama ita ce shugabar majalisar ministocin kasashen Ijesan Sahel.
Mu abin da muka ce musu mu muna iyaka kokarin mu da mu kawo tsaro cikin waganiya taku sabuwa da kun kace za ku yi abin da zai shahi talakawa nan da nan muna so talakawan mu su gani a kas kuma nan da nan waɗanda suka bar gidajen su kuma gidajen su.
Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim dake yabawa wannan sabon salo na ganin abin tamkar wata dubarar zaburar da manyan kasashe akan maganar daukar dawainiyar kudaden da ake bukata domin yaki da ta'addanci a yankin Sahel.
In ka lura abubuwan da ke waruwa Burkina ko yanda abubuwa suka tsaurara a yankin Mali da sauransu ya nuna wannan bangaren na soji zawa yanzu ba a samu wani sakamako ba na musamman bisa fage na daga wanda zai shawo mutanen su zuba kudin su. Kenan dole a dawo bisa magana kwarko wadda busanta ne aka aza tubalin ita Jisank Sahel in shine magana yaki da talauci da taimaka ma yankin a malwado da tattalin arzikin shi.
A karkashin wata yarjejeniyar da bangarori suka cimma masu hannu da shuni sun amincewa bayar da kudaden tafiyar da ayyukan da ke kunshe a tsarin inganta rayuwar jama'a yayin da kasashen Jisank Sahel suka jaddada aniyar tabbatar da doka da oda don baiwa talakawa damar samun walwala a duk inda suke.
Kuna tuni wata ran difa da aka samu babban matsala nan da nan muka samu project din Bank Mondial muka ce musu ku tattaru abinda ya kamata ku yi cikin shekara biyu muna so ku yi cikin wata uku fannin rijiyoyi fannin likita fannin lakwal fannin duka protection civil da komai komai irin wannan hanyoyi ne muke so a ƙara bi don mutanen mu su samu hankalin su kwanta kowa ya koma gidanshi mai kiyo ya kiyo mai noma ya noma kuma ya zamanto yana cikin kwanciyar hankali don ya san akwai hukuma tana nan tana kula da tsaron shi.
A watan Disamban da ke tafe shugabannin kasashen Mali da Niger da Burkina Faso da Chad da Mauritania za su gudanar da taron koli da zummar bitar ayyukan da wannan taro ya bayar da shawara a kansu. Sai batun rundunar haɗin gwiwar Jisank Sahel mai alhakin mulkushe kungiyoyin ta'addancin da ke addabar jama'a akan iyakar Mali da makwabtanta. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kai warmu da shan Allah daga Niger an samu.
To a gaida Salamu na Barma. To idan muka koma Najeriya kuma shugaban Muhammadu Buhari ne ya azatubalin gina wata sabuwar jami'ar soja da ake kira Nigerian Army University a karamar hukumar biyu dake jihar Borno wadda ta kasance irin ta farko da ake da ita a shirin Africa baki daya. Haruna Dauda Galika.
Shugaba Buhari dai wanda minista ma'aikatan harkokin ilimi na Najeriya Malam Adamu Adamu ya wakilta ya dai aza gina tubalin jami'an ne da gwamnatin tarayya ta amince da shi da kuma ya kasance cikin jami'o'i 364 da ake da su a tarayyar Najeriya wadda ita ce kuma na 42 mallakar gwamnatin tarayya. Shugaba Buhari wanda minista harkokin ilimin kasar ya wakilta ya dai so mane da jawabin sa yana mai cewa
since the early months of our inauguration to improve the standard and increase access through various interventions activities in the education sector.
Yace tun lokacin da aka rantsar da mu gwamnatin tarayya ta soma hoppasa wajen harkar ilimi har kashin jagoranci na da kuma baiwa al'umman Najeriya daman neman ilimin ta hanyoyi daban-daban da muka bullo da su a bangaren ilimi.
We have increased access by establishing new universities at the federal, state and private levels. Specifically this year alone,
yace tun shigowar mu mun sabar da gurbin neman ilimi ta hanyar samar da sabbin jami'o'i a kasar daga matakin gwamnatin tarayya da na jaha da ma jami'o'i masu zaman kansu. Shi ma dai shugaban gwamnoni 19 na arewacin Najeriya wanda kuma ya kasance gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima cewa
the government and people of Borno state will support this university in whatever way we can to put it on a firm footing for the good of our people.
Yace gwamnati da kuma al'umman jihar Borno za su yi duk yamiriwa da ganin cewa sun taimaka wannan jami'a wadda za ta tsaya da kafafunta don amfanin al'umman mu. Lieutenant General Yusuf Tukurburate dai shine babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya.
This will develop the Nigerian Army capacity to compete professionally and responsibly with other armies of the world.
Yace samar da wannan jami'a zai saki haɓaka aikin soja a ƙasar wanda za ta yi hada girgiji da sauran jami'an soja na duniya. To koya jama'a suka ci da wannan dama na kafa irin wannan jami'a a yankin nasu?
Sunana Muhammad Ali Amadu, ni ne zannan biyu. Ya jima muna son wannan abin yanzu Allah ya kawo mana. Dukkan mutane ba ma biyu kaɗai ba, mutane sadan Borno da Borno din gaba ɗaya muna mutukar murna sosai yadda baka tsammani.
Yanzu dai gwamnatin tarayya ta keɓe kasafin naira biliyan 2 don so ma gina wannan jami'ar da kuma ake sa ran za a baiwa fararen hula kashi 75 daman zuwa karatu a wannan jami'a, sannan kashi 25 za su kasance daga jami'an soja ne. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda. To sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda za mu kawo muku rahoto kan yadda siyasar Ubangida a Najeriya ke ɗaukar wani sabon sulhu, kuma kar a manta za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, da yanzu agun muke cewa karfe 1:18. Ga Madina Dauda da shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, za mu duba abinda sabon dokar zaɓe da Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da ita ta kunsa. A makon da ya gabata ne, Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da sabon dokar zaɓe da za a yi amfani da ita a zaɓen shekara 2019. Menene dokar ta kunsa? Waɗannan abubuwa ne suka fi ɗaukar hankali a cikin dokar? Za mu yi ƙoƙarin ba da amsoshin waɗannan tambayoyi a wata hira ta musamman da shugaban kwamitin kula da harkar zaɓe a Majalisar Dattawa, Sanata Suleiman Nazif, ya yi da muryar Amurka.
To alhamdulillahi, ba shakka kamar yadda duk wani ɗan Najeriya ya sani, wannan kundin tsari na gudanar da aikin INEC na ƙasa Majalisa ta amince da shi a yau. Amma kafin Majalisa ta amince da shi, zai da aka kawo wannan abun ya kai so uku, wannan shine na hudu. To a yau dai muka tabbatar da duk wani kuskure wanda ya kamata a yi a wannan doka na INEC, wato kundin tsari na gudanar da ayyukan INEC, wato Electoral Act. Duk abin da ya damu 'yan Najeriya mun tabbatar da cewa an saka a ciki duk abin da ya damu shugaban kasa ya tsike yadda da shi a wancan lokacin a wannan lokacin mun yi gyara akai an cire abubuwan da bai kamata suna ciki ba sannan an sa abubuwan da za su kawo gyara a INEC su tabbatar da cewa zaben 2019 an yi shi cikin lumana an yi shi cikin zaman lafiya an yi shi inda duk wani dan Najeriya zai tabbatar da cewa zabe ya yi inganci kuma zabe ya yi kyau musamman section 49 wato sashi 49 3 da 4 na wannan doka na INEC doka ce wanda take magana akan card reader wanda kowa ya sani zaben 2015 din nan card reader na daga cikin abubuwan da suka sa aka yi nasara jami'ar adawa ta yi nasara a wannan lokacin zai muka ƙara gyara wajen tabbatar da cewa card reader ta zama doka dole ne a yi amfani da card reader sannan kuma mun sa a cikin wannan dokan cewa awa uku zuwa karshen zabe in ba a kawo card reader mai aiki ba wanda yake aiki a daga zaben nan sai washe gari amma duk da magana za a daga zabe zai washe gari in mutum ya ji zabe ko yana cikin zabe ko an gabatar da zabe ya zama da cewa wannan unit din ko kuma ward din da card reader bai aiki ba ba zai shafi gaba daya kur'unsa ba to INEC ta tabbatar da cewa ta declare nashi winner a wannan zaben nan so duk wani gyara da ya kamata mai mun yi sannan maganan primaries yadda aka ce kwanaki 150 da kuma ya zama da cewa zuwa 90 kwanaki 90 kafin a zo ranar zabe an gama primaries duk wayannan mun saka a ciki duk abubuwan maganan logo in babu logo sannan mun tabbatar da cewa akwai sashi na 120 D da E da yake magana akan cewa duk wanda aka kama da fake voters card to in Allah ya da alƙali ya mai hukuncin zuwa shekara 5 a prison sannan kuma in aka kama ka da katin wani wato ka je ka debo katin mutane ka rike an kama ka da katin mutane to ka tabbatar da cewa alƙali zai baka shekara 2 a gidan yayi
to distinguished wannan ya nuna cewa abubuwa da shugaba Buhari ya nuna baya so kun gyara suke nan
ba shakka duk abubuwan da shugaban kasa ya ce baya so wasu su ai ba ma ba wai ya ce baya so abinda ya faɗa shine a wasu eh bai amince da su bane domin yana gani cewa wannan hurumin INEC ne su gudanar da wannan abu a wasu kuma dan gyara ne na maybe abu kaman a ce za a sa A aka sa B ko kuma ya kamata a ce abu na wajen sashi na 1 aka kai shi sashi na 2 su ma duk wayannan an gyara akai sannan da abubuwan da yace bai yadda bai amince ba wannan ma duk an cire so abinda committee ta yi yanzu shine duk abinda shugaban kasa yace bai amince da shi mun cire sannan zai muka la'akari da duk abubuwan da INEC kuma suke so wato zai kawo gyara wa INEC muka saka sannan duk abinda zai kare haƙin wanda zai tsaya zabe muka saka sannan duk abinda zai tozarta wanda ya tsaya zabe shi kuma muka cire sannan muka tabbatar da cewa bugu da ƙari abinda zai kawo dan Najeriya ya san cewa zabansa zai ya gudana kuma an tabbatar da cewa bayan zabe ƙuri'an da ka bayar za ta yi amfani nan ma mun tabbatar da cewa mun gyara akai duk abinda zai sa ɗan Najeriya samu zaman lafiya da kyakkyawan zabe mun tsaya mun mai da hankalinmu
Me zaka ce akan muhimmancin wannan gyara ga demokradiyyar Najeriya a daidai lokacin da ake fuskantar zabe?
To kamar yadda aka sani a kowane zabe akwai kalubale daban-daban. 2015 kun ga dai abin da ya faru. 2019 akwai abubuwa da ake tsammani zai auku wanda su ne suke sa cewa a duk lokacin da ake ya zama cewa majalisa musamman committee na kundin na INEC sun yi gyara a wannan kundin tsari na gudanar da dokokin INEC domin ya zama cewa INEC ta samu dokoki wanda za ta yi amfani da ita dokoki masu inganci wanda za su tabbatar da sun taimake ta a wajen gudanar da zabe cikin lumana da ruwan sanyi to wayannan dokokin mun yi su bisa alakarin abubuwan da za su gudana a 2019
anya wannan gyara da kuka yi distinguished bai makara ba kuwa
ai bai makara ba wato abubuwa ne kashi biyu na farko kamar yadda aka sani ai yanzu ma INEC tana amfani da dokoki wanda aka yi shekaru da suka wuce saboda ba a sa hannu a wannan ba so babu abin da ya tsaya amma daga ranar da aka sa hannu to dokokin da aka yi wanda aka riga aka yi amfani da tsohon doka ai sun wuce kamar yadda ake cewa an sai da forms na 'yan takarkaru na takarar shugaban kasa na wasu jam'iyyar miliyan 45 na wasu jam'iyyar miliyan 20 takarar gwamna wani miliyan 22 da sauransu wayannan abubuwa ne wanda a wannan doka ba mu yadda da wannan tsarin ba abinda muka ce takarar shugaban kasa duk wani form na takara naira miliyan 10 ne takarar gwamna naira miliyan 5 ne haka nan sanatoci miliyan 3.2 haka ayi majalisu duk wa'annan abu aka sa sannan kuma bugu da kari mun yi sake kari da babban abin da ya damu ƴan Najeriya wato ya zama na cewa zaben general election sashi 91 yana magana akan cewa kudaden da aka amince dan takara iya amfani da su kasu wuce wannan kudaden kamar na zaben shugaban kasa naira biliyan 5 aka yadda dan takara ya kashe kariya wuce naira biliyan 5 daga naira 1 har zuwa biliyan 5 zai iya in yana da 10,000 zai iya kashewa in yana da 20,000 in yana da miliyan 1 miliyan 10 har miliyan 5,000 zai iya kashewa a takarar shugaban kasa a takarar gwamna kuma an amince cewa daga naira 1 zuwa naira miliyan 1,000 an yadda dan takarar gwamna zai iya kashewa wajen motoci wajen billboard wajen banner wajen duk wani al'amari na gudanar da zabe ana maybe officeoshi da sauransu amma ban ce wai biliyan 1 ba zuwa biliyan 1 muke maga daga naira 1 in naira 20 kake da shi in 30 kake da shi in 100 kake da shi duk ya is sannan na sanata mun yadda cewa naira miliyan 250 aka kiyaste zuwa naira miliyan 200 ba a bukatun ka kashe yafi naira miliyan 250 so daga miliyan 1 ko 1,000 zuwa miliyan 1 in ma miliyan 5 kake da shi ko miliyan 1 zai ka kashe kayan ka amma kar ya wuce miliyan 250 sannan kuma a shi ma na dan majalisa na tarayya shi kuma an ce naira miliyan 100 zaka iya kashe har ya kai naira miliyan 100 in ba ka da naira miliyan 100 in ma miliyan 10 kake da shi ko 2 ka kashe wannan akan gudanar da zabe sannan ba a yadda da guduma wanda ya wuce naira miliyan 10 ba wannan shine ke cikin kundin tsarin nan na gudanar da ayyukan INEC so duk abin da ya shafi al'umma da duk abin da zai kawo zaman lafiya da duk abin da zai kawo kyakkyawan zabe na 2019 mu ƴan committee din nan da majalisar dattawa da wannan wakile zai da muka tsaya karkashin jagoranci na as chairman muka tsaya muka aiwatar da duk abin da ya shafi zabe so wa'annan muka jara wajen tabbatar da cewa kowace jam'iyya an yi mata abin da ya kamata domin a gudu tare a tsira tare a zauna lafiya
to tambayar da zan yi ita ce batun kadri da din nan na'urar nan da za a yi amfani da ita wajen tantance masu kada ƙuri'a kun yi wani tanaji ne na tabbatar da cewa wannan kadri da zai aiki har wuraren da babu wutan lantarki
duk kadiran da baya aiki dole a tabbatar da an gyara ko kuma an sai sababbi domin a tabbatar da cewa akwai isassu kuma kamar yadda na faɗa in kadiran bai aiki zuwa awa 3 zuwa ƙarshen zabe ba dole a daga zaben nan zai washe gari domin mutane su fito su taru a zabe wanda ya kamata a zabe ku
me yasa kuka dauki wannan mataki domin a zaben shekara 2015 inda kadiran bai yi aiki ba an yi amfani da rajistar masu kada ƙuri'a
to a yanzu dai mun soke wannan maganar rajistar masu jefa ƙuri'a abinda muka yadda akai shine ka dauko katinka na zabe a tantance da card reader sannan kai zabe in ba card reader babu maganar zabe domin ba ma san magudi ba ma san abinda zai cuci talaka ba ma san kuma abinda zai cuci dan takara kowane ne duk abin da ya kamata a yi bincike ko a duba abin da zai gyara zabe an saka abin da kuma zai bata zabe an cire
anan za mu dasa aya a shirin na yau ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania sun kai ziyara a wurin wani bautar Yahuda a Pittsburgh inda wani dan bindiga ya kashe mutane 11 a ranar Asabar da ta shige lokacin da suke ibada. A halin da ake jikin shugaban Amurka Donald Trump yana shirin soke dokar nan da ke baiwa yaran da aka haife su a nan Amurka yancin zama ƴan ƙasa da ma bakin haure da suka shigo taɓarauniyar hanya su zama ƴan ƙasar. Trump ya mayar da hankali akan batun wato bakin haure a matsayin babban sakonsa na yakin neman zaɓe kafin a yi zaɓen ranar 6 ga watan Nuwamba na wannan shekara. Ya nuna cewa lauyoyinsa sun masa ko kuma sun ba shawarar cewa zai iya sauya wannan doka da umarnin shugaban kasa.
To madalla
Kafin mu yi salama muna mika sakon ta'aziyya ga Sarfil Umar Zarewa bisa garsuwar mahaifinsa Malam Umar Zarewa. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Kuma muna taya barista Ishaq Uba Alhassan da mai ɗakin sa Fatima Amanallah murna samun karuwa ta ƴa mace da suka yi mai suna Hindatu Ishaq. Allah ya raya ya kuma ɗayi ba. Masu sauraro anan muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake cin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Mukeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde.